وسلم على نبينا محمد وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله منا غوديا الله سبحانه وتعالى وندي ساك قدر حضورمو أولنا مسلاتي من البركة مسلاتي من المهاجرون دومون شي غبادة درسي أتشكين وانا للتابي من البركة ميسونا فضل الإسلام نا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله تبارك وتعالى يجزاك أنسى درحمة يو منا شا شا ترى نبو غواتن غوما نعم نعم شابيو عفوا واتن شابيو واتن ذو الحجة shekara ta 1445 hijriya annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma daidai da 25 ga watan shida shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasi na shida insha Allah za mu tashi farkon babin da zai magana akan wajibcin wadatuwa da biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga barin komai wanda yake ba biyayya ga annabi din ba sallallahu alaihi wasallam ina ganin zamu tashi ko mallan yace babu wujubul istighna'i bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwahu babu wujubul istighna babin da zai yi magana akan wajibcin wadatuwa بمتابعته صلى الله عليه وسلم دبيايا غريشي صلى الله عليه وسلم معنى اوداتو دي مسا بييا عن كل ما سواه دنگانا دبارون ديك وان ديك باشيوا ديك وان ديك وانا محمد صلى الله عليه وسلم با دنيا يمغانا تيكر وطانا صلى الله عليه وسلم سيا اجي مسا adene biyayya ga kowa ayi biyayya kawai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda biyayya gare shi din ita ce biyayya ga Allah tabaaraka wa ta'ala haka Allah ta'ala yace qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah kace da su idan dai kuna son Allah kuna masa biyayya da gaske to ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya soku malan yace wa qaulillahi ta'ala da fadin Allahu tabaaraka wa ta'ala inda yake cewa wa nazzalna 'alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wa nazzalna 'alaykal kitab mun saukar da littafi akanka ma'ana alqur'ani kenan tibyanan likulli shay'in wanda yake bayani ga kowanne abu yana bayani dangane da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayani dangane da halal yana bayani dangane da haram yana bayani dangane da waɗansu ababe da suka faru a baya da waɗanda za su faru nan gaba malai yace rawa an-nasa'i wa ghairihi an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam imam an-nasa'i ya rawaito wa ghairihi shi da waninsa an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annahu ra'a fi yadi umar bin al-khattab annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a hannun umar dan khattab radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga warqatun min at-taurah ya ga wata takadda ta gutsura daga cikin littafin at-taurah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani wata takadda ta at-taura a hannun Sayyidina Umar. Fa qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam kace amutahawikuna ya ibn al-Khattab amutahawikun ya ibn al-Khattab yanzu shakku kuke yi ko kwanto kuke yi ya kai dan Khattab dangane da abin da nazo da shi kenan kuke kokarin ku dauko wani abu na at-taura ku hada da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji dadin ganin wannan takarda ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad ji'tukum biha, haqiqa na zo muku da ita shari'ar Allah din. Bayda faratas naqiyatun qalqal take, babu wata gubar, mana babu wata kura a ciki ko wani duhu ko wani abu da yake da wahalar sha'ani a cikin shari'ar musulunci. Shari'ar musulunci abace mai sauki, naqiya fara kwal take. Law kana Musa hayyan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Sayyidina Umar, da annan Musa alaihi salam hayyan, kana hayyan, da ya kasance a raye yake, ma wasa'ahu, ba abinda zai rage masa, illa tiba'i, ba abinda zai rage masa sai dai ya mun biyayya. Ma'ana kenan ba maganar a ɗauko wani yanki na at-taura ba, ko da shi kansa annan Musa ne alaihi salam ya dawo rayuwa yanzu, ko kuma yanzu ma yana nan a raye, da ba abinda zai masa saura, ba abinda zai yi raguwa gare shi, face ya yi biyayya ga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba wai ya yi biyayya ga wani ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law kana Musa hayyan, da annan Musa ya kasance a raye, wattaba'tumuhu, kuka masa biyayya, wataraktumuni, kuka kyale ni, dalaltum, haqiqan lalle da kun bata. Wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya ya ce law kana Musa hayyan, da annan Musa alaihi salam yana nan a raye, ma wasa'ahu illa ittiba'i, babu abin da zai rage wannan Musa face ya mun biyayya. Fa qala Umaru, sai Sayyidina Umar dan Khattab ya ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Mana ya sake jaddada kalmar tauhidi kenan, ya sake tabbatarwa kuma da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewar ba fa sun bar addinin musulunci bane, kuma ba wai suna shakku akan cewa shi ba annabin Allah bane. Wannan hadisi yana mana bayani irin wato takaita biyayya kadai ga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ba wai ga wani mutum ba, hatta ga sauran annabawa ma ba za ka raba kafa ba ka ce bari in dauko irin shari'ar annabi Musa, irin shari'ar annabi Isa, irin shari'ar annabi Hud, in dauko kaza a wacce shari'ar kaza take, a wannan shari'ar kaza bari in dauko wani hada, a'a, iya shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ake biyayya. Kaga annabawa fa kenan, ballantana kuma wani shehi ko ballantana wani malami ko wani sheikh ko wani kaza ko wani kaza ko wani kaza, wancan fa annabawa ne. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga gutsuran ko ya ga yanki daga cikin at-taura. Kaga at-taura littafi ne ko wanda aka baiwa annabi Musa alaihi salam. Waye annabi Musa ya rubuta at-taura? Me faru? Allah ta'ala ne ya saukar da ita, wahayin Allah ne ita ma. Amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wace ruwaya yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi fishi, ransa ya baci, sai yake cewa amutahawwikuna ya ibn Khattab, ya kai dan Khattab kokonto kuke ne da za ku riga daukar wani abu na at-taura, ba za ku takaita akan yi mun biyayya ba abinda nazo da shi ba. Shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laqad ji'tukum biha bayda, haƙiƙa na zo muku da ita shari'ar Allah ɗin fara ƙwas, naqiyatun, fara ƙalƙal take. Aka ce abu naqi shine abin da babu wani datti a jiki ko wani duhu-duhun da zai hana a kasa ganin zallan jikin abin. To naqi wankakken abin da babu daudar komai, babu wata gubar a ciki. Shari'ar musulunci shari'a ce face-face a fili, babu wani dukun-dukun a jiki. Ballantana a ce kawai iya suwa na suwa ne kaɗai suka san shari'ar musulunci, kowa ya karanta zai iya sanin shari'ar musulunci, ba maganar iya gidan suwa ne, iya suwa ne su iya gadan malinta ko wani abu ne a fili, ba wani noke-noke, haka take shari'ar musulunci. Saboda haka kuma ana takaita biyayya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan wani ya ce a yi kaza, ya ci karo da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama, sai a ce mai a'a, mu kyale maka naka. Kai yi maka biyayya ba dole ba ne, amma yin biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi menene? Dole ne, tunda umarnin Allah ne subhanahu wa ta'ala. Na mata an gani. da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka yake cewa da annan Musa ma yana nan a raye kuma ku masa biyayya wa taraktumuni ku kyale ni dalaltum da kun bace gashi dai annabin Allah ne Allah ne ya aika shi da za ku masa biyayya ku kyale annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kowa ya bata a wata ruwa yace law kana Musa hayyan da shi kansa annabi Musa ma yana nan a raye ma wasa'ahu illa ittiba'i ba abinda zai masa ragowa ba abinda zai saura ga annabi Musa alaihi salam illa ittiba'i face yayi mun biyayya kawai shi ma biyayya ce kawai targe annabi Musa shi ma an yazo kawai biyayya ne faqala umar sai sayyidina umar sai raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan yace raditu billahi rabban na yarda da Allah shine ubangiji wa bil islami dinan na yarda da annabi addini musulunci shine addini wa bil islami dinan na yarda da musulunci shine addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan na kuma yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi an gane kage sake diddada a wato imanin sa kenan da yardarsa da addini musulunci saboda ana takaita biyayya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk wani girman wani mai girma a cikin mutane to girmansa bai kai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duk iliminsa to iliminsa bai kai ga ilimin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tunda shi Allah ne yake aiko mala'ika jibril ya zo ya gaya masa kaga tsakaninsa da ubangiji mala'ika ne kawai sakon zai zo gare shi amma shi malam wane sheikh wane shehi wane wana wane wani ma ba shi da isnadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta wani ilimin da ya samu to saboda haka ana yin biyayya makauniyar biyayya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba a yi makauniyar biyayya ga duk wani mutum matukar dai abin da ya faɗa ya ci karo da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma idan wane ya faɗa kuma haka manzon Allah ya faɗa to idan kai biyayya ga wannan biyayyar ta koma kai ta ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi karan kansa ba a'a to kuma anan duk kankantar mutum idan dai sunna ce ya faɗa ko kuma abu ne wanda ya tabbata a shari'a manzon Allah haka ya koyar to ba a duba kankantarsa a ce ai shi karami ne ba za mu yadda da maganarsa ba a'a maganar waye wancan din zaka duba idan ma shedan ya zo ya rawa a cikin zuciyarka cewa wannan fa yaro ne a ka duba waye ainihin mai maganar domin rena wannan shi ya halakar da shedan da annabi adam alaihi salam ya halice shi Allah ta'ala halice shi sai Allah ta'ala ya ce ku yi sujada wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'in dukkanin mala'iku da Allah ya ce ku yi sujada ga annabi adam duka sai suka yi sujada Allah ta'ala ya ce illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin annam amma shi iblis sai yaki ya sa girman kai yake ganin yaushe ma aka halici annabi adam dinna ma shi fa mutun ne da kasa da kaza yaki biyayya ya kafirci wa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tsinci kansa a cikin kafirai wannan shine babin da malai magana akan wajibcin wadatuwa da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wajibcin wato barin wanda yake ba annabi din musulunci mana wajibi ne kai biyayya ga annabi kuma wajibi ne ka kyale biyayya ga wani matukar dai abin da ya faɗa ya ci karo ga annabi sallallahu alaihi wasallam a kyale masa kayansa ko da shine yafi kowa ilimi a filin da ake gani a garinsu ko a kasarsu ko a kanaku muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka koya a cikin wannan babi ya kuma sa mu yi tarayya cikin ladacin abin da muka yi daidai wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mu za mu shiga babi na gaba wanda zai magana akan fita daga ainihin da'awar musulunci wato daga ainihin kira na musulunci malam yace babu ma jaa fil khuruj an da'awal islam wannan babi ne da zai magana akan ma jaa fil khuruj cikin abun da yazo na bayani fil khuruj dangane da fita min da'awal islam na daga kiran musulunci wa qawlihi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki inda yake cewa huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha huwa shi Allahu tabaraka wa ta'ala shine dai sammakumul muslimina shine ya sa muku suna yake kiranku da cewa ku musulmai ne huwa sammakumul muslimina shine wanda ya kiraye ku ya sa muku suna da musulmai min qablu wato a cikin at-taura da injila da zabura min qablu dinnan ana nufin kafin saukar da alqur'ani ana nufin fit taurati wal injil a cikin sauran littattafan da suka zo kafin alqur'ani mai girma kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama shine min qablu wa fi hadha kuma a cikin shi wannan me ake nufi da wannan wato a cikin shi alqur'ani mai girma min qablu a cikin sauran littattafa wa fi hadha a cikin shi wannan alqur'ani Allah ta'ala ya kiraye ku da cewa ku musulmai wannan a cikin suratul hajj aya ta 78 mala yace wa anil haris al ash'ari radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala amurukum bi khamsin allahu amarni bihinna as-sam'u wa ta'a wal jihad wal hijra wal jama'a fa innahu man faraqa al jama'a qida shibrin faqad khala'a rabaqat al islam min 'unuqihi illa an yuraji' ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن صلى وصام فدعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وانا حديثي لك حارس daga Haris al-Ash'ari radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda yace anin nabiy sallallahu alaihi wasallam arrawacho daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace amurukum bi khamsin annabi sallallahu alaihi wasallam yace zan umarce ku da ababe guda biyar ko ina umartar ku da ababe guda biyar ya zo da siga ta istifham ta tambaya amma abin da ake nufi shine wato jawab cewa amurukum anashin sa a'murukum yanzu na umarce ku da ababe guda biyar to amma dai abin da ake nufi shine ina umartar ku da ababe guda biyar Allahu amarni bihinna Allah ta'ala ne ya umarce ni da su waɗannan ababe da zan umarce ku da su da zan bayyana muku inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sam'u ji wa ta'a da kuma biyayya wal jihad da tafiya zuwa ga jihadi idan shugaba ya kira wal hijra da kuma yin hijra daga garin kafirci zuwa garin musulunci in an samu dama wal jama'a da kuma haduwa da jama'a ma'ana lazumtar jama'a a hadu da jama'ar musulmai fa innahu man faraqa al jama'a domin duk wanda ya rabu da jama'a qida shibrin gurgudan dani daya a shibr dani haka faqad khala'a rabaqat al islam haqiqa ya cire igiyar musulunci min unuqihi daga wuyansa illa an yuraja sai dai in ya dawo wa man da'a bi da'wal jahiliya wanda yake yin da'awa yake kira da ainihin kira na jahiliya fa innahu min jutha jahannam wannan yana daga cikin gawar jahannama fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa in salla koda kuma mutum yana yin sallah koda yayi sallah kafin ya mutu wa sama kuma yayi azumi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in salla wa sama koda yayi sallah kuma koda yayi azumi fad'u bid'a Allah ku yi da'awa da da'awar Allah ma'ana ku yi kira da kiran Allah tabaaraka wa ta'ala allazi sammakumul muslimina wanda ya kiraye ku ya sa muku suna musulmai wal mu'minina ya sa muku suna muminai ibadallah bayin Allah rawahu ahmad wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi wa qala Imam Tirmidhi yace hasanun sahih yace hadisi ne hasan kuma sahih Haris al-Ash'ari ya rawaito aka daga Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallama yace zan umarce ku da ababe guda biyar amirukum bi 50 zan umarce ku ina umartar ku da ababe guda biyar Allahu amarani bihinna Allah ta'ala ya umarce ni da su shine as-sam'u na farko ji mana idan shugabannin ku na musulunci suka faɗi magana to ku saurara ku ji domin ku karɓi umarni idan aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗi magana to ku saurara ku ji duk wani shugaba na musulunci idan ya faɗa to ku ji wada'a kuma ku yi biyayya as-sam'u wa ta'a haka wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alal abdi as-sam'u wa ta'a abinda yake kan bawan Allah musulmi shine ji da kuma biyayya ba magana ra'ayinka ya sha bamban ba haka ya kamata a yi musulunci ba ba haka ya kamata a yi wani aiki daga cikin ayyukan musulunci ba kai naka shine mai ji da biyayya matukar dai abin da shugaba din nan ya umarce ka ba saban Allah bane to in dai ka da shi shugabanka ne musulmi to an ya faɗa dole ne ka yi biyayya in dai wannan abin bai sabawa shari'ar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam idan ya saba kuma ka'idar shine me ba za ka masa biyayya ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la da'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a biyayya ga duk wanda aka halicce shi wajen a sabawa wanda ya halitta din saboda ka as-sam'u wa ta'a ji da biyayya wannan shine halayyar musulmi abinda aka sani shugaba musulmi na musulunci ya ce kaza to kai kuma kana ganin kaza ya kamata a yi amma wanda ya faɗa din nan bai ci karo da shari'ar musulunci ba dole ka yi biyayya ko kuma umarni ne ma na shari'ar musulunci dole kuma ka yi biyayya shi wal jihad da kuma tafiya jihadi jihadi shine yin yaƙi tsakanin musulmai da kuma wanda suke mai ba musulmai ba jihadi shine wanda ana yin sa ne ƙarƙashin shugaba jagora na musulunci ba da wani da wani da wani su haɗu su kaɗai matasa ko tsofaffi ko suwaye musamman ma dai matasa tunda an fi zafin kai mu ga to mu kaɗai bari mu je mu ƙulla mu je mu yaƙi suwa mu je mu yi jihadi wannan ba jihadi ba ne jihadi ana yin sa ne ƙarƙashin mai shugaba shi zai ba da umarni a fito annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin sa shi yake yin umarni da shi a fito a tafi yaƙi sabai kuma haka za su fito su tafi yaƙi idan bai shirya a je a yaƙi guri ba ba wanda zai ce za mu je mu yaƙa ko da bai yadda ba in ya ce a je ne ake zuwa kuma in ya ce a je ko mutum yana da uzuri aje uzurinsa yake ya fita a tafi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ba yaƙin da da yawa daga cikin sahabbai suka tsorata kafin aje kamar tafiya Tabuk saboda dalilai kamar haka na farko nisa tsakanin Madina da Tabuka nisa tsakanin garin Madina da kuma garin Tabuk saboda ka tafiya ce mai yawa wajen kilomita 700 kuma kaga lokacin ba mota ba ba jirgi ba ba wani abu da ake foiling ba kawai abin da ake tafiya da shi shine raƙuma ne da dawaki da jakuna to kuma an fi tafiya dama da raƙumi da doki din gudun yaƙi to kuma a cikin su akwai waɗanda da yawa ba su da abin hawa wayin sa kafa za su tafi daga cikin sabai kuma akwai waɗanda ba su da takalmin da za su saka ma shi wani so yake tafi amma ina zai samu iya takalmi kadai ya sa duk wannan zafiran da ake ta can yankin Laraba haka ta fita nan in dai da takalmi zai tafi kuma lokacin da aka ke rayi tafiya Tabuk lokacin nunar dabino ne yaushe dabino yake nuna lokacin zafi ko lokacin badara irin lokacin zafi din nan gau to a lokacin kaga abu biyu kenan ya hadu ga zafi ga kuma kakatai tunda su shine abun nan wansu ga shinkafar ka ta nuna ga tafiya ta kama ka zuwa Lagos to kaga ai ba karamin al'amari bane zai daga ka a ce bari ka tafi gashi ta nuna ta bushe ana kokari za a kado za a yanke a bige to su a lokacin da bine shine abincin su kaka ta yi kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kintsa za a tafi yaki da aka zo za a tafi a lokacin ma bai ce lalle ga gari kaza za a je ba sai da aka zo ana kintsa sai ce fa tabuka za a tafi galibi kuma yakan faɗa musu kafin tafiya da kwanaki kaza ce ran kaza za mu tafi mu yaki mutanen guri kaza amma tabuka din bai faɗa ba sai da aka fara kintsi ce to tabuka za a tafi to waɗansu sai suka fara nokewa wanda suke akwai munafunci a cikin zukatansu wanda suke tare da Abdullahi bin Ubay bin Salul waɗansu mutum uku kuma su ba munafukai bane sai Umayya su suka koma da suka je suka buya amma su ba munafukai bane saboda haka aka zo ana fama yaya za a yi a sami ababen hawan da zai isa a tafi koda dai ba su kai kowane mutum ɗaya ɗaya ba a samu ko mutum ɗaya biyu ko mutum ko mutum biyu raƙumi ɗaya ko mutum uku raƙumi ɗaya ya zama in wannan ya hawa aka yi nisa wannan ya sauka na awa ɗaya wannan ya hawa na awa ɗaya misali karɓe karɓe a lokacin sai na Usman radiyallahu anhu ya kawo raƙuma gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kuɗaɗe ya kawo wato guzurin wannan raƙuma guda ɗari wanda zai hau ga guzurinsa duk mutum ga guzurinsa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji daɗin abin da ya rinka sa wato hannu a cikin abin da ya kawo na dinar da ya kawo yana juya su yana masa addu'a da cewar ba abin da zai hana shi ya shiga aljanna duk abin da zai shiga aljanna ka zo aka kama hanya aka tafi ga irin zafin rana da ake ciki ga abinci ba shi da yawa ga abin hawa ba shi da yawa to amma tunda an yi umarni a zo a tafi yaki sai aka tafi to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam a jerin waɗannan ababe guda biyar da ya ce Allah ta'ala ne ya yi umarce shi da shi yake umartar mu da shi ya ce akwai jihadi to amma dai kamar yadda bayani ya gabata ba a tafiya jihadi kawai mutane su haɗu su kaɗan su ba su tafi jihadi ba shugaban musulunci ya kira a tafi ba duk yaƙi-yaƙin da ake yi na tsakankanin kare yanki to wannan ba sunansa jihadi ba sai bari ka kare arewacin ƙasa bari ka kare ƙabilarka addini ake magana saboda wataƙila idan yankin za ka kare akwai kuma musulman a wancan yankin magana ake yi akan addini kuma shi ma tare da umarnin shugaba na fata an gani wal hijira da kuma yin hijira hijira kuma shi ne mutum ya bar garin da ake kafirci gaba ɗaya kafirci ake 200-200 zuwa garin da ake musulunci 200-200 ko kuma ya bar garin da ake kafirci 200-200 zuwa garin da ake musulunci ko da bai kai 200-200 ɗin ba ina fata an gane mutum ko kuma mutum ya bar garin da yake ana musulunci misali 60-100 ga kuma garin da ake yi 90-100 ko kuma 200-200 to shi ma dole ya tafi can amma sharaɗin hijira kamar yadda malamai suka ce shi ne mai sai mutum yana da dama yanzu abin da ake a nan a ƙasar Najeriya da abin da ake yi a ƙasar Saudiya da wasu ƙasashen na musulmai zai zama iri ɗaya ne kaga ba ɗaya ba ne yadda ake gabatar da addini da damar da ɗan ƙasa yake da ita wajen yin addini ai ta sha bamban da ta nan to amma har yanzu kamar yadda malamai suka ce shi ne bai zama dole a kan musulmi sai ya tafi can ba saboda har yanzu baka da dama yanzu aka ce kowa ya tashi ta Saudiya ya je zauna a can wa zai iya an ga ba zai ba wani ba shi da kuɗin da zai kai shi wani yana da kuɗin amma bai isa ba ma bai da kuɗin da zai iya yin iqama in ya je can In ka je kwanakinka suna ƙare za a koro ka tafi ƙasar ku. Idan Afghanistan ka tafi ita ma ana musulunci, dama ka'idoji na duniya yanzu ba a zuwa ƙasa saboda laifuka sun yawa, sai da me izinin shiga, sai da visa, sai da entry visa, kuma tana da duration. A yau ƙasa kaza ta ce ta baka dama, ta baka a passport, aka buga ma a passport ɗin ka, zaka shiga a jiki akwai randa zaka dawo, ko kuma akwai randa ta fa ƙare, sai ka je immigration office sun sake expending ko sun sake ka biya kuɗi an baka wani abu dai, ko iqama ko wani tasdilil ajanib ko wani abu dai da zai baka damar izini da gwamnati ka shiga da zaman, kaga ba zai yi ba tunda yanzu baka da dama. To da wannan malaman ahli sunna suke cewa wato hijira wajiba ce, amma tana da sharadi, sharadin kuma sai wato musulmi ya samu dama, in ba shi da dama dole ya tsaya garin su. To amma wasu da suke ganin cewa wajiba ce, sai aka ce sun haɗe a nan ƙasar a Najeriya, sun je sun yi garin su a cikin daji, su sun yi hijira, za su yi musulunci 200%. Kaga taklifi ne na dora kai ne aiki, sai za su tafi su zauna a garin su inda suna ganin musulunci ake 200%. Duk wanda ya laifi za a masa shari'ar musulunci ne a iya tsakanin su, sun kafa sabon garin su. Kaga baka saka yi rayuwa iya garin ku kadai ba, baka da alaka da wani gari ba kai sa ba, sai wani gari yana alaka da kai, kana da alaka da shi. Haka Allah ta'ala ya tsara wato tsarin zamantakewar mutane din nan, gari kaza yana bukatar kaza a gurin gari kaza. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal hijra da hijra, wal jama'a da kuma ruku, wato haduwa da jama'a. Jama'a din nan su ne wanda suke kan tsarin Al-Qur'ani da kuma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. A wata ruwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa su ne waɗanda sabai suka tambaye shi su waye, da yake cewa duk wato Yahudawa sun kasu gida 71, Nasara 72, wannan al'umma za ta rabu 73, sai dai dukansu kuma ƴan wuta ne, sai dai ɗaya ce za ta shiga aljanna, su ne ahlul sunnati wal jama'a. Sai sabai suka ce, suka tambaye shi su waye, sai yake cewa su ne waɗanda suke kan irin abin da nake kai yau ne da sahabbaina. Yace humul jama'a, su ne jama'a. Malamai suke cewa jama'a kuma shine waɗanda Qur'anin ne ya haɗa su, sunna ce ta haɗa su. Gane bambancin? Sunnar Annabi ce sallallahu alaihi wasallam ta haɗa su. Koda suna da bambancin jinsi, mace ce namiji ne, kaga da bambanci. Balarabe ne baƙar fata ne, kaga da bambanci. Bature ne ɗan Afirka ne, kaga da bambanci. Duk wannan bambancin ba shi ne ba, a'a. Ko kuma ɗan ƙungiya kaza ne, ɗan ƙungiya kaza ne, a'a ba wannan ba. Damuwar shi ne menene fahimtar wane da wane akan Qur'ani da kuma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya riko da sunnar, ya riko da Al-Qur'ani mai girma, ya riko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, to ya riko da shine jama'a. Sune jama'a. Duk wanda suka hadu a duk inda mutum yake, fahimtar sa shine me Al-Kitabu wa Sunna, to wannan yana cikin jama'a. In mutum yayi watsi da karantar Al-Qur'ani bai damu da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana ta bidiyoyin sa, koda ya ce su ne ahlus sunna, ba shine ahlus sunna. Abinda ake so shine mai mutum yayi kokarin aiwatar da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallama a sallah, tufafin sa, sa tufafi, yin azumin ka, aikin hajji, yanayin auratayya, yanayin zama a gida, da dukkanin al'amuran musulmi ya zamto yana koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajen cin abinci, wajen shan abin sha, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ci abinci da hannun hagu, ya hana a sha da hannun hagu. Kake jin lokacin da zaka ci abu, kana ci da hannun dama, baka ci da hagu. In kaga yaro ma yana ci da hagu, zaka masa fada ya sa hannun dama. To duka wannan halayya ce ta ahli sunna, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan su ne ma'ana wanda suke kan abin da nake kai yau ne da sahabbai. Ba za ka zo yin sallah ka ce ai haka muka samu iya da kakanni suna yi ba, amma ba shi ne ya zo a ilmance ba, ba shi ya zo a rubuce ba, ba shi ya zo a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan san zuciya kenan, ba shi ne ainihin biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine manzo Allah ce wal jama'a, fa innahu man faraqa al jama'a, domin duk wanda ya rabu da jama'a qida shibrin gwargwadan dani daya a shibr daga wannan ibham zuwa wusta daga babban yatsa zuwa dan yatsa tsakiya dani daya haka shine wannan manzala shi duk wanda ya rubu da jama'a ya rubu da waɗanda suka yi ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware kansa yana ganin cewa shi kadai zai yi qida shibrin gwargwadan dani daya jama'a din nan kuma kar a manta suna da alaka da wancan umarni a samu wa da'a din ma'ana suna karkashin shugaba faqad khala raqabata al-islam min unuqihi duk wanda ya rabu da jama'a ya rabu da wanda suka yi ruku da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ruku da alqur'ani mai girma hakika ya kwabe igiyar musulunci daga wuyansa ai ba maganar musulunci mutun ya watsi da alqur'ani mutun ya yi watsi da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire igiyar illa an yuraji'a sai dai in ya dawo wa man da'a bi da'wal jahiliyya duk wanda yake da'awa da da'awar jahiliyya menene da'awar jahiliyya kira na jahiliyya wasu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama sun bayyana menene da'awar jahiliyya wata aya kuma cikin Qur'ani ita ma ta bayyana daga cikin halayyar jahiliya ko kuma wasu ayoyi daga ciki shine fadin Allah ta'ala id ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyya hamiyatul jahiliya hamiyya shine bangaranci irin wannan hali ne na jahiliya Allah ta'ala yace hamiyya hamiyatul jahiliya bayan haka kuma daga cikin halayyar jahiliya ma'ana bangaranci mutum ya ji cewa su wane ba sa cikinmu ko ba su dace da kaza ba tunda su ba irinmu ba ne ya sa bangaranci ke ne sai dai su hamiyya ce hali ne na jahiliya bayan haka idan ana haifa wa mutum ƴaƴa mata sai ya ji bai ya san ƴaƴa mata din maza yake so shi ma halin jahiliya Allahu tabaraka wa ta'ala yace wa idha bushira ahaduhum bil untha zalla wajhahu muswaddan wa huwa kazim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi ayumsukuhu ala hunin am yudussuhu fi tarab sallallahu ta'ala yace ala sa'a ma yahkumun Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa idha bushira ahaduhum bil untha su wanda suke masu halin jahiliya idan akai wa ɗayan su albishir cewa matarsa ta haifi mace to sai kaga zalla wajhahu muswaddan wa huwa kazim sai kaga fuskar sa tayi bakin irin yana kunshe da bakin ciki da bashi rai ta haifa mun mace yanzu ina za ta yace mun noma wannan ina zai iya rike mun kantina ina zai raka tafiya da shi kasuwa kwana kadan ta isa aure a ce na tsufa kaza ka dude ya ta debo fitintunan duniya ta dora a zuciyarsa bai sani wata kila shi ya kusa ya mutu ma ya ta hada kaza ya ta shaydan ya ta abin nan din sa ya tawara min alqaum idan yaga mutane majalisar sa ma sai ya rika buya saboda munin abinda aka masa albishir dish Allah ta'ala yace ala ku saurara ku ji sa'a ma yahkumun abinda suke yi din nan suke hukuntawa na kyamatar ƴaƴa mata yayi muni to hali ne na jahiliya mutun ya ji cewa shi kawai namiji yake so baya son mace to wannan kuma yana nan a cikin al'umma yana nan a cikin musulmai da suke zuwa khamsa salawat yaji shi kawai maza yake so baya so aifa masa mata kai kake bayarwa ba Allah ta'ala ke bayarwa wanda Allah ta'ala ya fi so gaba ɗaya duk duniya shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ƴaƴansa suwa suke raye wanda suka raye tare da shi duka mata ne wanda ya haifa Ibrahim da Al-Qasim da Abdullahi duka suna ƴan yara suka mutu ma amma matan ne suka girma kaga shi da Allah ta'ala ya fi son sa shi sama da Allah ta'ala ya magana akan falalar haihuwa sai yace lillahi mulku samawati wal ardi yahabu liman yasha'u sai yace ina ta Allah ta'ala shi yake mulkin sama da ƙasa mulkin samai da ƙasa ne Allah ne shi yake bada haihuwa yahabu liman yasha'u inasan yana biyo wanda ya so ƴaƴa mata sai ya fara da mata malamai suka ce saboda sun fi falala manzon Allah ya tara mata ya musu wa'azi yace duk wacce ta haifi ƴaƴa mata biyu ta musu tarbiyya ta musulunci har ta aunar har ta aurar da su ba za ta shiga wuta ba za su zamto mata sutura daga wuta ƴaƴa uku ya fara cewa sai wata tace ya rasulullahi ko biyu ne wata kila biyun ta haifa sai manzon ya ce ko biyu ne mata suka tafi da kwarin gwiwa inda kika haifi ƴaƴa mata guda biyu kika tarbiyyar su a addinin musulunci har akai auren su to kalas insha Allah inda kin yi musulunci kika mutu akan musulunci manzon Allah ya ce to za su zama ke sutura daga wuta ba za ki shiga wuta ba to kaga me ya fi riba a rayuwar duniya a ce me wannan a ce baka shiga wuta ba ai baka da riba ta wuce wannan duk abin da ka tara kuma in ka mutu ka shiga wuta ai ba wanda yake ka asara rabbana innaka man tudkhila an-nar faqad akhzaytahu wa ma liz-zalimina min ansar idan mutum ya gama rayuwa kakkaf sai ya shiga gidan aljanna duk tsananin da ya shafa ya ci riba wannan shine hakikalin wanda ya ci riba saboda haka haihuwa Allahu tabaraka wa ta'ala ke bada ita kyamatar ƴaƴa mata hali ne na jahiliya to wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan me da'wal jahiliya Allah ta'ala shi yake bayarwa kuma inda ba a samu mata din da kai ba a feka ba kenan dama su ne a lokacin jahiliya idan aka haifa mutum mace kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tona rami ya je binne ta daga matarsa tana da ciki dama san ta kusan haihuwa ana ce masa ta haihu zai ce me aka haifa a ce mace ce a kuma kuma ita kar ma aji eh saurayi je tona rami ya binne shikenan ce ah wannan abun kunya har yaushe saurayi ya binne ta wannan hadisi manzo Allah ke cewa man tuliya bi shay'in min hadhihi albanat fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar duk wanda Allah ta'ala ya jarrabe shi ya bashi ƴaƴa mata ko kanne mata ma ya kula da tarbiyyar su suka girma tsaf yana kokarin musu tarbiyya ta musulunci ya aurar da su manzo Allah ya ce za su zamto masa sutura daga wuta ba zai shiga wuta ba na fata an gane akwai wani mutum direba ne na taba hawa motarsa daga wajen kwanar tsakanin Samunaka kwanar da zaka shiga wajen ina lere can nake cewa unguwan bawa sai yake cewa ana tadi irin ƴaƴa din da yace ah ai malam ana tafiya haka sai tsohon mota haka yana tafi yace ai malam in kana da ƴaƴa maza da mata in ka aje wani ba can sama baka so a taba kana zuwa kaga wani ya debo ko kaga an barar da abun ka kama iya ƴaƴan nan mazan nan kai ta dukan su kawai yace Allah ma yace Allah kuma ne yace ai namiji malam yace ina yace ni ina da ƴaƴa malam sosai da yawa a gidana amma ina zuwa naga an min abinda banna so kawai nakan hausu da duka ne iya mazan matan suna gani ba ruwa na da su na san ba su ne suka taka suka mun barna ba yace kuma malam ka kula ka gani yace lalle kuma haka ne yace yaro namiji malam yace a'udhu yace amma mace zai yi wahala ka ajiye abu yarinya mace ka ce baka so a taba ka dawo ka samu ta taba yace zai wuya sai dadde ne cikin su amma namiji ka ajiye ka ce baka so a taba yace ka jira ka gani ka je ka dawo ka gani yace haka suke yace ai sun fi dadin sha'ani ƴaƴan matan ne yace ni hisa ni dan dai an ce dai duk abin da Allah baka rike ne cewa zaka zance ni duk mazan ma ni su mutu a karon mata nace a hawa alaji Allah tabaraka wataala ya datar da mu to so da haka sai wani mutum ya ce ya rasulullah ko da mutum yayi azumi yayi sallah yayi azumi sai manzo Allah ya ce ko yayi sallah yayi azumi in dai ya rabu da jama'a yayi da'awa ta abin nan wato da'awar jahiliya daga cikin da'awar jahiliya kuma shine abinda mata suke idan aka yi mutuwa su rika yin kuka da karfi ana ihu yana daga cikin da'awar jahiliya haka wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kuma yace duk wacce take kuka da karfi idan aka yi mutuwa ta yi ihu ta yi kwararato ran kiyama za a tashe ta duk jikinta da kazuwa a rika daukowa na karkiyar azurfa ana kwara mata laifinta shine tana kuka da karfi tana ihu idan aka yi mutuwa shi yasa ma akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina idan mace ta shiga musulunci kafin ya karbi bayyata sai ya ce mata kin yarda da kaza kuma kin yarda ba za ki yi kuka da ba za ki ihu ba idan aka yi mutuwa irin ihu da karfin nan kin yarda mace ce ta yarda sai ya karbi bayyata kaga yana da girman sha'ani kenan ma'ana duk abin da idan mutum ya shiga musulunci sai an kafa masa sharadi da za ka yi kaza ko kuma za ka bar kaza ai wannan abin yana da girma saboda haka lokacin saboda haka kusan anan zamu takaita abinda muka yi daidai Allah ta'ala ka sami tarayya duka a cikin lada wanda kuma ne kusuri Allah ta'ala ka gafarta min muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sami kikkiawan ƙarshe Allah ta'ala ka rayar da mu rayuwa ta musulunci ka karbi rayuwar mu muna musulmai ka tashe mu muna musulmai ya ubangiji ka ji kan mu ka ji kan iyayen mu ka samu cika da imani marasa lafiya Allah ta'ala ka ba su lafiya masu lafiya Allah ta'ala ka ƙara musu lafiya wanda suka riga mutuwa cikin musulmai Allah ta'ala ka ji kan su da rahama Allah ka ƙara wa iyayen mu lafiya ka sa su yi kyakkyawan ƙarshe da kuma malaman mu gabaki daya ubangiji subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum